Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bam da wani dan kunar bakin wake tayar ya bararraka wani masallacin yan Shi'a tsiraru dake cikin makil da masu ibada a arewa maso gabashin Pakistan, ya hallaka mutane akalla 56 baya ga wasu akalla 194 da suka ji raunuka. Reshen yankin na wata kungiya mai alaka da ISIS mai kiran kanta kungiyar ISIS Shi'ar Lardin Khorasan yayi ikirarin kai harin. An kai wannan mummunan harin ne lokacin da ake sallar Juma'a a wata unguwa mai cinkushe da jama'a a yankin tsakiyar Peshawar, headquarter Lardin Keba Pantunkwa. Muhammad Asim, wani mai magana da yawun asibitin Lady Reading Hospital dake kusa da wurin, ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su. Ya gaya ma manema labarai cewa fiye da 10 daga cikin waɗanda suka ji raunukan suna cikin mawuyacin hali, kuma adadin mace-macen na iya karuwa. Harun Rashid, wani babban jami'in 'yan sanda, ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya farma masallacin wanda ke yankin shahararriyar kasuwar nan ta Kassin Kwani Baza, inda ya yi ta buɗe wuta ya kashe 'yan sanda biyu da ke tsare mashigar masallacin kafin ya afka ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa a babban sashi mai ɗauke da ɗaruruwan masu ibada. Wani hari da 'yan bindiga suka kai a yankin tsakiyar Mali jiya Juma'a ya yi sanadin mutuwar sojoji akalla 27 baya ga wasu 33 da suka samu raunuka a cewar gwamnati. Har yanzu ba a san inda wasu sojoji 7 suke ba bayan harin wanda aka kai a ƙauyen Mondoro, wanda ya hada da wata mota makare da bama-bamai a cewar gwamnati. An kashe 7 daga cikin 'yan bindigar a martanin da sojoji suka mayar a cewar bayanin, ba tare da bayyana ko wacce ce daga cikin kungiyoyin 'yan bindigar ta kai harin ba. Da kungiyoyi masu alaka da Al-Qaida da masu alaka da ISIS duk na aika-aikar su a yankin na tsakiyar Mali. Mali ta shiga fama da 'yan tawaye masu tsauraran ra'ayin addini tun bayan da wasu mayaka masu ra'ayin Al-Qaida suka kwace arewacin kasar mai cike da hamada a shekara ta 2012, wanda don haka Alatilas kasar Faransa, wadda ta yi mamali mulkin mallaka, ta kai ɗauki ta kore su a shekara ta 2. Amma tuni mayakan suka sake haɗa kansu suka kwace wurare da dama a gefe-gefen kasar, yayin da kuma suke ta wanzuwa zuwa cikin kasashen Nijar, Burkina Faso da sauran makwabtan kasashe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU jiya Juma'a, inda da shi da su suka sha alwashin ci gaba da takura Rasha ta wajen kakaba mata takunkumi saboda mamaye Ukraine da ta yi. Yana mai cewa takalo yaki da Rasha ta yi wata barazana ce ga duniya baki daya. Bayan wata makamanciyar ganawa da kawayen Amurka na NATO a Brussels, Blinken ya halarci wata ganawar ministocin harkokin waje ta musamman ta EU. Da yake magana da manema labarai gabanin ganawar, babban jami'in diplomasiya din na Amurka ya ce abubuwan da mamayar da Rasha ta yi din ta jefa cikin hadari, banda ma rayukan 'yan Ukraine, akwai kuma tsarin zaman lafiya da tsaro da duniya ta shimfiɗa yayin yaƙe-yaƙen duniya biyu, wanda shugaban Rasha Vladimir Putin a tabakinsa ke wa mummunan karan tsaye kulle yomin. Wata kotun shari'ar laifukan ta'addanci a birnin Karachi na ƙasar Pakistan ta jefa wani jigo a ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam na Pashto kurkukun muddin rai a wannan satin, bayan an zarge shi da laifin yin wasu kalamai na nuna bijirewa ga gwamnati.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
This one right here is a story about me. Yeah. My name is Samadi. I was born in Kano. I love to sing songs. Sometimes I love to dance life. I have a story about a girl that I fall in love with long time ago. Oh, oh, oh. Mirror, she looks amazing. You don't get gunter, she can steal a lot of hours. I'm blind to love, deep down below. Nothing else I'm thinking of except my girl. What goes around has come around. Believe me, I'm not kidding. What goes around has come around. Believe me, I'm no kidding. So back to story about my girl. Well, she's too Juliet, and I am too Romeo. But let's just say she is the rose, and I am the dirt. My tactic story, yeah, yeah.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Na gumma an tashi lafiya?
Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya lauya mutan gida ya wannan yanayin kuma.
Dan lafiya kalau wallahi yanayin kuma to. Alhamdulillah sai godiya. Sai an shiga kuma zafi ka ji ana marmarin sanya.
Allah yayi mana mai kyau.
Amin summa amin amin. Amin.
To baba, kamar yadda muke ji bakon da muka yi rakiya shi ne dai ya dawo, bakon Ahmed Gambo Salman ba?
Haka.
Yawo, wanda ya bakunci wannan zaurin a makon da ya
zaurin haka dan ne wallahi.
Yawo, kamar yadda muka alkawanta zuwa anjima, rashin hirarsa da wakilin Mubaraka Bashir, inda zai bayyana kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a da kuma burorin su.
Eh, haka ne fa, aya wancan mako nan suka da tsaya a gida.
Haka yake. To ba ma kafin nan, kamar yadda muka saba, bari mu fara bude wannan babi da sada zumunci. To wannan baba, buki ne kan buki. Za a yi sarauta kuma za a yi aure a rana ɗaya, lokaci ɗaya, wuri ɗaya kuma.
A shi farin cikin yayi yawa.
Za a hau dawa kai a kuma
a shafalalle.
Ake cewa ba kama hannun
yaro. Ba kama hannun yaro ba.
Buki ne za a yi bukukuwa ma zance, ana naɗin sarauta ana kuma aure.
Masha Allahu.
Haka ne a fadar mai martaba Lamdon Gona. To Allah ya sa haka wannan
sunan. Amin.
Gaskiya ni dai ban taba jin ta ba.
Gaskiya kila wata babban sarauta ce fa.
Sarauta ce.
Eh.
Tabbas sai dai
gagaruma.
Abin nan ka san kowace masarauta akwai yadda ake kiran sunan.
Haka yake. Haka yake.
Alhaji Umar Abdul Qadir Abdusalam ne za a daura auren dansa Nura Bello Alkali da kuma Zainab Dalladi Yusuf Haram. A kuma daidai wannan lokacin kuma a nada Alhaji Dalladi Yusuf Haram sarauta a matsayin sarkin dawaki mai tuta Gona. Za ku yi wannan bikin ne da karfe 10:11 na safe a fadan shi mai martaba Lamdo Gona da ke titin Bauchi a karamar hukumar Ako ta jihar Gombe, Najeriya. To sai kuma mika gaisuwar fata alheri da barka ga Reverend Haruna Gambo da Mr. Moses John Sutaya domin auren ƴaƴansu Naomi Haruna Gambo da kuma Sutaya Yakubu Musa, wanda za a yi A yau din nan 5 ga watan Maris da karfe 10 na sate za a yi kuma bukin ne a majami'ar Christ Active Power Assembly da ke rafin zurfin Bauchi a kuma yi walima a Kafak Zaranda Hotel din Zaranda. Har yanzu baba, kamar yadda nace maka ni yau.
Yau abin da ke na hawan dawakai ne.
Na bakunta. Wato a yau din nan kuma mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamuna Usman ne shi kuma shi ne yake
Allahu Akbar.
Domin a fada su a yau din nan a Das. Za a yi naɗin sarautar gimban Das na farko Alhaji Ahmed Muhammad wanda za a yi da misalin karfe 10:11 na safe idan Allah Ubangiji ya kai mu. Sai kuma daga Das baba zan tsallaka in sake komawa jihar Gombe.
Lallai.
A fada mai mutaba mai kaltungu Alhaji Saleh Muhammad wanda shi kuma ya aure da Esa. A Aishatu Salim Muhammad da angonta Dr. Aliyu Bafayo jiya Juma'a a fadar tasa ta mai kaltungo. To yana ban gajiya ga waɗanda suka halarci wannan gagarumin buki da aka yi cikin manyan baki da suka halarci bikin ƴarsa nan baba. Akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar.
Lalle lamarin gagarumi ne.
An yi buki. Da fatan dukkan waɗanda suka halarci wannan buki sun koma gida lafiya.
Amin sama amin. Amin. To kamar yadda akan ce wato ana zagin suna kuma ana gidan kabarin wasu wato lokacin da ake bikin duniya aka yi kuma ta lahira. Yawa to ni ta bangare na wato ta'aziyya ce guda uku. Da farko bari mu fara mika ta'aziyya zuwa ga wakilinmu a birnin Lagos Babangida Jibrin na rasuwan ƙarfin su Abdullahi Tukura Kwantakura wanda Allah ya wa rasuwa a garin Kaduna. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Jawando na rasuwa Alhaji Abubakar Jawando mahaifin Abdulwahab Jawando na Radio Marhaba FM da Gaskiya TV dake Accra wanda za yi addu'arsa ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Da kuma ta'aziyya zuwa ga mai sauraron mu Aliko Auta Kafinta Yelwa Gindin Akwati Barkin Ladi jihar Filato na ta'aziyya da muke masa na Alhaji Alhassan Fulani Gindin Akwati wanda ya rasu a ranar Lahadi da ta gabata. To Allah ji kansu baki daya ya rahamshe su ya kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu tafi.
To amin summa amin. To baba bari kuma mu koma ga waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar email. Bari mu sada zumunci ga Honorable Abaidullahi Hayya Kaura DG Zafa sai kuma Honorable Hafizu Balarabe Gusau. Gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Sanusi Walin Kaura na Moda da Tiku Bello mai siminti Kaura sai Mubarak S Yaki Gusau da Malam Ahmed Telan Gayu bakin kasuwa Kaura na Moda sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa Kaura na Moda. Gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga Abdullahi mai shahi bakin kasuwa da Malam Tsoho mai wankin hula da Faruku Liman na ƙasa Kaura na Moda sai injiniya Sanusi Nasiru baban Afan da Mahmud Salisu Kaura na Moda da kuma daukacin ƴaƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fata suna cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Bello Ishaku Birin Fulani karamar hukumar na faɗa jihar Gombe Najeriya. Daga ƙarshe a wannan zangon baba zan mika gaisuwar sada zumunci ga garkuwan jama'ar Mahangi Musa Mahangi jihar Katsina da fatar an tashi lafiya.
Amin sama amin. To sai kuma gaisuwar fatar alkhairi na Abari Huce take cewa zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka mazanmu da matanmu. Sannan kuma zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Malam Alhassan na Abba lafiya da kuma Yahaya mai dan kunni lafiya da kuma Alhaji Adamu Sarkin Sangaru mai jiran gado cikin ikon Allah da malami kura garin mai noma da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin Sankaru ya da Dr. Sa'idu Sadi Badiko sako daga Asabe Alhaji Haruna Tarmasuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sankaru Bajoka.
To baba kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da
ko kadan
kina sai ba ku mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu ƙara ɗiban gaishe gaishen da hannun mu ya kai
Dani da ke soyayya ne ba wani sabon kyakkyawa soyayya na Dani da ke soyayya ne ba wani sabon soyayya ki bani dauko ruwa ki bani sha soyayya na soyayya ne ba wani sabon soyayya ki bani dauko ruwa ki bani sha soyayya Yani ba wani sani Ina san ki Na san ki Na san ki Ina 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 san ki Haba barfishi Dan Allah barfishi Zamu je ba da lataka Gaida sarki Ina san ki Na san ki Na san ki Ina san ki
Ya wato bari mu gefe mu ba wakilin Mubaraka Fili domin sake shigowa da babban bakon mu a wannan zauni.
To mafi yawa mawaka da suka ji kalubale musamman a lokacin da suka fara wallau daga wajen iyaye ko abokan hulɗa. Shin ya naka labarin yake?
Gaskiya batun kalubale zan ce alhamdulillah ni instead of kalubale sai dai in ce ina samun support da soyayya ne ga mutane ta nan gari gaba daya kuma ta bangaren iyaye tunda zaka zauna ka fuskantar da su kuma tunda san san ka tun kai ba wani ba sai riga san san halayyarka da sauransu kawai za a baka shawarwari da jan kunne akan cewa ga ya gurin da zaka tsaya banda kaza da kaza da kaza to kin ga shawarwarin su shine wayanda kullum muke kai da kuma addu'o'in su
lokacin da ka fara iyaye ba su ce dan me zaka yi waka ba ko abokai gashi kai jigirin ka ya zaka shiga waka ba
gaskiya ban samu wannan matsalan ba tunda kin ga idan kika duba kika gani za iya cewa idan matasa suka fara tashi za ki ga kowanne da irin bangaren da suke tafiya wasu za ki ga irin harkar kwallace tunda kin ga kana yi ba wai hana ka za a gida ba kawai za a ce komai a bashi lokacin shi lokacin karatu da sauransu wasu kwallo wasu za ki ga doki wasu waka to gaskiya haka abin yake ni ma kawai ga abokane na haka suna lokacin waka haka muna zuwa raka su studio so from then dai kawai shi kuma Allah ya nima zan shiga cikin harkar sai gano kuma a ciki alhamdulillah
to a waƙoƙin turako na 'yan Najeriya da suke turanci wani ne yake burge ka
a waƙoƙin turawa wanda suke burge ni kin ga ina son waƙar Adele mace ce Adele sannan kuma a yanayin Najeriya in dai kai ɗan Najeriya ne kana waƙa ai kawai kana burge saboda kowa ya bar gida ya gida ya bar shi tabbas
to wani irin nasarori ko alfanu aka samu ta sanadiyar waka
gaskiya alhamdulillah babban nasara da nan ce na samu kinga kamar yadda nake gaya miki addu'a wani ya bude baki ya ma addu'a ya ce Allah kaza Allah kaza kinga wannan ai nasara ce in ba nasara ba ce ban bai san ka ba wanda zai zaya ma wannan addu'a to gaskiya nasarar da na samu mutane soyayyan su da addu'an su sannan da zaki ga ana kiranka haka biki ka zo ka bada gudunmawarka kin ga wannan ma duk nasarori ne alhamdulillah to ba abin da zan ce da al'umma sai godiya
to harka ta waka ka iya cewa tunda ka fara an cimma buri
eh to gaskiya alhamdulillah ai an cimma burin ai stage din da ake yanzu ai alhamdulillah an cimma buri sai dai ai tunanin ƙara matsawa gaba kuma insha Allah amma alhamdulillah
to nan da ɗan shekaru kaɗan ina kake fatan ka ci kanka
gaskiya nan da wasu shekaru ina fatan a ce na je wani matsayi wanda zai zama na cewa zan ce lokacin da ran kai kawai mutum yana da matsala insha Allah zan iya magance mai matsalan haka. Sannan kuma messages din da nake turawa ta waƙoƙi suna isa, to gaskiya in na kai lokacin nan zan ce to alhamdulillah shine fata na.
Me za a ce wa masoya?
Gaskiya masoya ba abin da zan ce musu sai godiya. Na gode addu'o'in da suke yi da soyayya ba a banza ba. Na godiya sosai, Allah ya saka da alheri.
Soyayya na baki da mata, taimaka ki amsawa. Kauna ne na baki yar gata, taimaka ki amsawa. Dai gaskiya kina burgeri, kin sako kallabi kina tafiya hankali. Dai gaskiya kina burgeri, kin sako kallabi kina tafiya hankali. To ki tausaya da malana ni, soyayya nake nema ko me kin ce zai. To ki taimaka da malana ni,
baba ka je da ta kaya nan kuma za mu
eh mana
sai sai kuma
kin san wannan masana'artar akwai abubuwa da dama akan fuskanci kalubaloli, to amma jajircewan su mutane da ke cikin masana'antar su jajircewa ke taimakawa ana samu yadda ake so.
Haka ne, to muna godiya ga Salman da ya samu shiga wannan zaure. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake shigowa da wani gwanin na gwanaye
insha Allah.
To baba, yau ina da labarai gajejjeru guda biyu. Ina kokarin a cikin guda biyun nan wai masu labaran suna cewa a cikin su nan wani gwani. Kowa ya fi shirme ne, kowa ne ne gwani, dai kai in ka ji labarin kai ka yanke hukunci.
Mutum zai iya tantance.
Labari ne na Fulani guda biyu.
Oh.
Wai ɗaya bafin Latinin ko?
Eh.
Ya tafi ne banki, yau canjin tsabar kuɗi baba.
Oh.
Yau canjin tsabar kuɗi, kwandala-kwandala. Ka san in ka ɗauki misali, ka ɗauki naira dubu.
Eh.
Kai a cikin takardun naira dubu za ka saka ta a jihu ba ma wanda ya san ka ɗauka.
Ko kaɗan kuwa.
To ka ɗauki naira dubu ɗin nan ba wai za ka canza ta zuwa naira, bari mu mai da ita dala don kila za ka fi fahimta. Kai ka baka ma san naira ba baba.
Ni ko ka san naira rage daɗi. Ni da ai ba irin wanda ba mu ci ba.
Ka ɗauki dala dubu ka canza ta mai da ita kaga ka mai da ita dala ba dala ɗari ɗari ba, ba hamsin hamsin ba, ba biyar biyar ba, ba ɗaya ɗaya ba.
Ka mai da su kwandala kwandala, wanda a Ghana mukan ce coins coins.
To coins coins. Kuma ita kwandala kwandala nan tsaba baba. Ai ka ɗauki na dubu goma ka faɗi wanda ya aike ka ko?
Kai.
To shi ke nan bafin Latinin ya jawo canji. Aka kama shi a buhu cib. Abu da shi ya fi gane cewa wato yanda yake ganin shi a da yawan nan yana ga kuɗin ka.
Eh yana ganin sun fi auki.
Yawwa.
Haka.
To shi ke nan yana ta ƙiƙi-ƙiƙi ya ɗora a baya yana ta ja nauyi ya kama shi nauyi yana cikin haka nan sai ya yi ɓari. Sai kwandala ɗaya ta faɗi. Kwandala ɗaya ta faɗi nan da yake ta faɗi a kan wurin da yake da kamar ɗan siminti mai ƙarfi sai ta gara. Ta faɗi ɗaya sai ta gara kawai ta yi gaba ta wuce shi can. Sai ce ayyo. Ashe dama kuna tafiya kuka ƙyale ni ina ta wahala ina ɗaukan ku. sai dauki mun kudin ka baba ya aje shi a kasa yace ma hada a gida ku ko ku
dauki su ga ran su zo gida su je gida su same
shi sai suna tafiya ya aje zai ce ku tare da ni a riga to gudan kenan baba gudan to gudan kuma wai ya je Kano ne baba ai kai ka san Kano tunda ka san
Najeriya na'am haka
ka san Kano
gaskiya
Kano kenan ya shiga kasuwa sai ya ga yara suna ta sayan alewa audiga ka san alewa audiga ko
ni na san wannan alewa da
kai ka san alewa
eh haba
sai ya ga alewa audiga kala kala ka san akwai za a saka mata kala ta akwai ja akwai
eh kware kuwa launin daban-daban
sai hango alewa audiga kala kala abun ya bashi sha'awa ya ba
wanda aka ce wata mai kwandala mure
yawa
eh
kwandala mure
yawa
baba da yaje ni kwandalan shi aka yi alawa ko da alawa ba ki ka san ita alawa audiga kana sa tafi ta narki
eh sai ta narki haka
eh na mabulla da ni da yasa alawa audiga a baki ta zai ji ta kamar yadda dai ake kai ta tauna kila
irin kabancin ga
nan rogo ne uwo da yasa alewa wanda ga ba ji alewa ta narke sai ji wai sai ji shegu kanawa ka su fada sai da babu
a bayani zaki ayya ke babu
sai ba ba ta ya tauna bai ji abin tauna bai ji ne sai dan zaki bai ji ta hafi ku kana masa fara sai da babu to baba me canjin kudin da yace su je su kai kansu su gama a riga
a riga
na washe gu masu sai da babu
eh
wane ne mu wanda
to dukan su je da sauki ka gaskiya a ba shi wanda bai alawa ai akwai rashin adalci wuri shi ka ce babu kada je can suga suga
wani ya waye wasu dan san kadan
dan san kudi yanzu babu suke saidawa
har ta fara saida babu
lalle ka
baka banza
Allah sauke.
Na ga wannan bajin da daga mana hannu sabili da aka tilas mu ji. Da yanzu ba da din.
Baba Yakubu bake ri.
Alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya. Producer on the beat, baby.